Entering on the scene, feeling green, I'm doing alright. Messing around, everybody knows I'm feeling down. They don't wanna talk to me. Now I can clearly see that you're making me feel bad. You wanna know me better. I don't want to know you. I don't care if you wanna know me better, better. I'm feeling better now. What da 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 da, tu twita da ba da, zap bap bap da ba, zopeto tweta da deta da deta da 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 da, de de o de a da 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 da. Da 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 da